And since then, a very concrete partnership between the government, the Gates Foundation,
Shugaban gidauniyoyin Bill da Melinda Gates Foundations attajirin kasar Amurka Bill Gates kenan jim kadan bayan ganawa da shugaban kasar Niger Mohamed Bazoum a yayin ziyarar da suka gudanar a wannan litinin a birnin Yamai a wani bangare na rangadin da ya kawo shi Nigeria da Niger. Batun kiwon lafiya musamman na shawarar rigakafin cutar polio ne ke gaban abubuwan da aka tantauna a kansu a yayin wannan haduwa. Kasancewar Niger na daga cikin kasashen da ke morar ayyukan da Bill da Melinda Foundations ke gudanarwa. Fitaccen dan kasuwar Nigeria kuma shugaban gidauniyar Dangote Foundation, Alhaji Aliko Dangote, ya yi karin haske game da abin da aka sa gaba.
Akwai immunization da muke allura da ake ma yara saboda tabbatar da cewa sun tashi sun girma da cikin lafiya, kuma muka tabbatar masa cewa za mu duba harka wajen polio, saboda mafiyan polio da take a nan Niger tana shigowa ne daga Nigeria. To muna ganin da za mu yi mu tabbatar da cewa mun kare Niger da ma na Nigeria din mun kare domin soke wannan abu. Amma ayyukan da yake aka yi a nan na batun tsaron lafiya an yi shi kware da gaske.
Jajircewar hukumomin Niger akan maganar kiwon lafiya da yadda kasar ta yi fice a 'yan shekarun nan akan maganar allurar rigakafi a baki ɗayan yankin Afirka ta Yamma ya sa shugabannin waɗannan gidauniyoyi Bill da Melinda da ta Dangote yin tattaki zuwa wannan ƙasa domin jinjina masu.
Shi Excellency Mr. President yana matuƙar ƙoƙari da shi da ministan ku na lafiya sun yi aiki sosai, shi sa da mu da Dangote Aliko Dangote Foundation da Bill Gates Foundation muka ce dole ne ya kamata mu taimaka kuma mu goya ma gwamnati baya cewa wannan aiki a ci gaba da yi shi, kuma a tabbatar da inda akwai wani area da yake ya kamata mu taimaka za mu taimaka.
A watan Oktoban 2022 ne Niger ta shirya taron shugabannin kasashe kan maganar allurar rigakafi, wanne a ƙarshen sa mahalatan suka sha alwashin ƙarfafa ayyukan shaushawa. Watanni biyar bayan gudanar da wannan taro, Bill da Melinda Foundations da Dangote Foundation sun cimma yarjejeniya da gwamnatin wannan ƙasa domin ƙarfafa ayyukan allurar rigakafi a jihohin Difa da Zindar da Maradi. Sabili kenan a yayin rangadin na wannan litinin 19 ga watan Yuni aka yi zaman bita da ya hada Bill Gates da Aliko Dangote da ɗaya gefe makarraban gwamnati a ƙarƙashin jagorancin Firayim Minista Umudu Muhammadu. Bangarorin sun kuma tantauna akan hanyoyin da za a bullowa wasu matsalolin na daban da suka addabi Niger, waɗanda suka hada da ta'addanci, canjin yanayi da bunƙasar yawan al'umma ba ƙaƙƙautawa a wani lokacin da yawan 'yan gudun hijirar cikin gida da na waje ya haura 650. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.